Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta kulla wata rijejeniya tare da sanya hannu da wata takarda ta yadda za a gudanar da zaben gwamna da 'yan majalisun jihohi da shugabannin siyasa lamu lafiya da yake yi wa masu ruwa da tsaki a zabe mai zuwa jawabi. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo Alhaji Muhammad Musa Katsina ya ce sanya hannu ga takardar neman zaman lafiya kafin zabe, a lokacin zabe da bayan zabe yana da muhimmanci domin tabbatar da tsaron jama'a. Kwamishinan 'yan sandar na jihar Oyo wanda ya mataimakin kwamishinan 'yan sanda Sanusi Buba ya wakilta ya ci gaba da cewa
we therefore have a duty as a people living together in harmony to ensure that we sustain peace and tranquility before, during and of course after the election. We are duty bound to ensure we eschew any form of violence. All vices that are likely to mar the exercise must, I repeat, must be eschewed. We must not do anything that would drag the reputation of the good people of Oyo State to the mud. This is a peace-loving state.
Commissioner N. Sandan na jihar Oyo Muhammad Musa Katsina yace muna da wani nauyi da ya rataya a wayarmu ganin cewa mun tabbatar da zaman lafiya tsakaninmu kafin zabe, lokacin zabe da bayan zabe. Muna da aikin tabbatar da gujewa kowace irin tarzoma da aikata wani ɗanyen aiki da zai wargaza harkar zaben. Dole ne mu guji duk wata tarzoma, kada mu yi duk wani abu da zai kassara mutuncin jama'ar jihar Oyo. Jihar Oyo jiha ce da ke son zaman lafiya. Daga bisani na ta bakunan wakilan wasu jam'iyyu.
I'm Dr. Nurini Adereni Adeniran. I'm the state public secretary of Accord, Oyo State.
How do you see this peace accord?
The peace accord is okay. It's just to ensure and assure that everything goes on peacefully.
Dr. Nurini Adereni Adeniran, sakataren yaɗa labaran Accord Party a jihar Oyo, yace yarjejeniyar zaman lafiyar yayi daidai domin a tabbatar da an yi komai lamu lafiya.
Sunana Dekin Samson Shegun Olalere. Ni ne mai takara governorship candidate na APGA, All Progressive Grand Alliance a Oyo State.
Yanzu ka sanya hannu ga accord, wato takardar zaman lafiya, yaya ka ji da ka sanya hannu ga wannan takarda?
Ai, muna son lafiya. Abin da ya faru lokacin da muka yi presidential election sai muke so ya faru a nan. So mun gode abin da su suka yi su police din. Muna duba cewa wannan election din zai je kamar muka yi so a lafiya.
Wato kuna ganin za a yi zaben ba tare da wani rigima ko fitina ba kenan?
Abinda muke duba kenan.
Kun ji daɗin abinda 'yan sanda suka yi?
Mun ji daɗi. Abin zai bamu lafiya a gare.
Wakilan jam'iyyu da dama dai sun halarci wannan taron yarjejeniyar. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.